Matemakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya ziyarci sansanin da aka tsugunar da mutanen da ambaliyar ruwa ta kwashe ma gidaje a jihar Niger dake arewacin Najeriya. Kimanin mutane 500 ne dai aka tara a wata makarantar primary dake garin Zangeru a yankin karamar hukumar Wushishi a sakamakon rasa gidajensu a garuruwan Gungu, Aboki da kuma Rafingora. Mataimakin shugaban Najeriya dai Farfesa Yemi Osinbajo ya ce gwamnati za ta yi duk abin da za ta iya domin tabbatar da an tallafawa waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa, sannan ya ƙara da cewa
this afternoon I've asked NEMA to immediately supply building materials, cement and a few things to build and to rebuild in the resettlement site.
Yace da ranan nan na umurci hukumar bada agajin gaggawa da ta hanzarta kawo suminti da sauran kayan gini domin sake tsugunar da ku. To dama dai hukumar bada agajin ta Najeriya ta je wajen da wasu kayan tallafi. Malam Aliyu Kafin Dangi shine babban jami'in hukumar mai kula da jihohin Niger da Kwara.
Akwai buhun shinkawa 214, buhun masara 200, 500 pieces na mosquito net, 150 cartons of pig milk, 337 pieces of plastic bucket.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce a yanzu haka akwai garuruwa kimanin 130 da ambaliyar ruwan ta yi madameji. A saboda haka ya bada tabbacin cewa gwamnatin jihar za ta bada gudunmuwa domin tallafawa waɗanda lamarin ya shafa. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar bada agajin a jihar Niger.
Kawo yanzu muna da wajen mutum 520 a ƙasa wanda yake sukan su gwamnatin Niger ke kula da su. Amma wa'incan ɗin ma da suka tafi muna ba su support na abinci daga gida daga nan zuwa gidajensu.
To daga bisani dai naji ta bakin wasu daga cikin mata guda biyu da suka haihu a wannan sansani.
Sunana Hawwa Umma Hanyat, amma abu ɗaya ya rage wurin da zamu tsugunna shine matsalar mu, amma ci da sha da kula ana kula da mutun da lafiyar mu duka. Mun gode ma Allah.
Jamila Hassan, ba gidan da ruwa bai ci ba, ko ina ruwa ne da gonakin mu duka da dabbobin mu da mun rasa.
Har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu wata kididdiga ta yawan asarar da ambaliyar ruwan ta haddasa a hukumance a nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.